Sada karfi soyayya nake nufi kisa a zuciya a ina zan sami ki
a lokacin zuciyata nake nufi
to karki da mu da sassafe ake kamun fara idan ka ga wata same ki a rayuwa na wuce kyara ki fada me zaki mun naji sanyi a zuciya domin biyan bukatun ki
saka wanki a gida na yi maka girki
zan dauke ki a mota na yi miki tuki
ina ji dadi ka sa ina cikin wani shauki
soyayya ce
ba jayayya
Samini so a hankali
Kaka sa da karfi soyayya Nake nufi
kisa a zuciya
More music at housesongs.com